kau jenis apa sembari? Kau, bapa nak lecik ada kerja jenis apa sembari? Kau, si ni nak terkiran, si ni nak terkiran kawai, kau kira kawai? Kau, si mama yang sarang kau dendam. Tidak ada diwani mula ni mungkin ada tamu sambaran si bapa. Ah, kau mana kau ini? Haruni aru ya si ni nama nama ya kau jenis apa sembari? Kau dendam mencuri sembari. Ai como deixa chare chio sabo da sum fara kissin gay sum fara kissin gay sum fara kissin baby sum fara kissin tu zai chilling nigga gay zai chilling nigga gay zai chilling nigga baby zai chilling nigga tu bamu sonsu aratu bamu kaunarsu wallahi bamu sonsu baby bamu kaunarsu wallahi damu shiga love anso ba damu shiga love ayo damu shiga love baby damu shiga love sima I need love din anan bayani naita yarinya ta tunga nan bayan ta yadda ni fuskanta a sama kyakkyawa kaman yobi kaman ince wayo kada ki tafi duk inda mun je mu ne akan layin ni an zagun mu mari ake supply akama mun mu je cikin city mu yi tambaya kuma su ba su da ansa sai su ta cry anda woki su abun son babies ba su gani da kyau kaman sun sha giya sun kawo gayin su na ga fuskan su sai na ciro waya na na danna numban su na cakka ido na a wajen gayin su kawai sai sun mare ni da hannu kai me kake yi ne ka kula da kanka kun kwana gaban ka da na mai da mari kai ni ga sai su bete sun fara kisi kai sun fara kisi kai sun fara kisi baby sun fara kisi to dai chilling nigga kai dai chilling nigga kai dai chilling nigga baby dai chilling nigga bama sonsu aratu bama kaunarsu wallahi bama sonsu baby bama kaunarsu wallahi zamu shiga love anso ba zamu shiga love ayo zamu shiga love baby zamu shiga love na paso ta tenisi ta cheke kazona place to the place no be transportation newspaper and magazine no be communication na tamu wata mari seda na yutuka tafita sega wata asha wuta zafinta wayo Allah na sani zata kirani isi boy for pussy, KKKK babu. You are very lazy, don't make it your pussy. Dina zama sega baby, dina taka kiss. Memoko naji zafini sanyika wainaji. Anji matache meni za mshika shop. Achinye kudin shop, nasema chiki na food. Sima wani baby kafi so, dina sonki. Nche Canada mata, ama nta kisi. Mehe ampani nta, bani the time. Kinga na makara, nasambai na uma. Sumpara kisi, gay. Sumpara kisi, gay. Sumpara kisi, baby. Sumpara kisi. To zai chilling nigga, gay. Zai chilling nigga, gay. Zai chilling nigga, baby. Zai chilling nigga. To bamu sonsu, aratu bamu kaunarsu. Wallahi bamu sonsu, baby. Bamu kaunarsu. Wallahi zamu shiga love, anso ba zamu shiga love. Ayo zamu shiga love, baby. See. Mune yanga yu, mune ya yanga yu keti da anche baby ta shigo zaka ji anche muje wanchan ta shigo muje wanna mata zon muje muna chicken daki baby ta che her mouth is for kissing pussy is for fucking breast is for massage baby ta che will you fuck na che I will not bashi na ke binta na 2.5 million bulu nufin ta waini u fucking mata pussy gaskiani fucking pussy see my guy no de do anche kika karbo kudin ka ni na che wey babu Allah ya riga ya rubuta za ta biya fa Allah za mu sha man sima guy zai tafi dai amma mun nemi mata daga baya fa Allah ba wanda ba shi da yarinya yau yau din nan ma na ran san su da ji ina ran su yarinya ne to ba matsala
mine is too
guy ku nemi mata